long, see your bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum. Offense I like you cookie, da 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 da
Pan is for ya, they don't sell you. Say the pump pump shake, the money go drop. Me and not the two poju poju. Say he baku, only fat that they for you. Oh ya kau lekba, oh ya kau. Oro boy, ala ya da o.
Hey, daddy.
Eat the shit.